Yari, yari kia talok, sakote vas de pes kolas. Yari, house, house, chita ta ta ta. Yari, yari, hey, gate, ha, hey gate, ha, hey. Da 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 Oh,